الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله بسم الله ما شاء الله بسم الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله لا يسرف السوء إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أبا شروع أن يحق جيكا أن نجي أهلا تفكر سوى عليك سيدي أهلا بسيدي أشاء الله سوى عليك سيدي أولا عزونا أفكر سيدي أقر رسول الله أعوى جمز الله Alan muna maraba da zuwan babban bakonmu ɗaya daga cikin wato jigajigan masu ambaton sayyidina rasulullahi a wannan ƙasa wanda muryarsa ta kara da birni da ƙauye saƙo da lungu sama da ƙasa tun daga sama ta bakwai har zuwa ƙasa ta bakwai kwarai da gaskiya akwai muryarsa akwai bayin Allah da suke sauraron yaban da suke wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ban dade da gama hirarsa ba yanzu wa dan uwa shehu malai su ce gashi Allah ya kawo mana shi to alan wa salan wannan waje wajen ku ne muna muku barka da zuwa wanda kowa ya san shi shine shehu sharif salajos agaranku Allah alan wa salan to yan uwa a takaice Shehu Junaidi ya yi maganganu da yawa duk daga malamai da suke nan guri da iyayenmu da suke baya da irinsu Shehu Malam Yusuf duk dai kowa da lakabinsa da girmamawa assalamu alaikum Shehu Malam Junaidi ya yi maganganu da yawa wanda maganganun da ya yi din nan ya taɓo ɓangarori da yawa masu nauyi waɗanda suka shafi janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda a wajen maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake so mutum yayi koyi da waɗannan abubuwa to abubuwan da ya tabo da yawa zan yi kokari saboda akwai waɗanda suke da gurin zan yi ta'aliki akan dukkan wata gaba da Shehu Malam Junaidi ya taba in faro daga gabar da ya fara da ita ya kare da ita daga karshe jan hankalin masoya sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan kula da abin da ya shafi girmamawa da kuma menene ma'anar maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da jawo hankalin waɗanda suke ganin maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a tunanin su bid'a ne wanda kuma wannan abun wato kaman wani bawan Allah ne dattijo ya shirya maulidi a garin da yake a ƙasar Masar aka yabo ya shirya maulidi yana cikin yin maulidi shi da almajiransa da yayansa sai irin masu karambani da kankamba na zamani sai zo ya ganshi yana kallon sa sai yake ce mai baba abin nan da kake yi bid'a ne bai da asali a addini sai sai mai halin su irin na manya sai yace me ake nufi da bid'a yaro na sai yace abin da ake nufi da bid'a shine dukkan abin da babu shi a zamanin sayyidina rasulullahi wannan abin bid'a ne sai dattijan ne yace mai yanzu kai akwai ka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ni babu ni a zamanin yace to kai kanka ma bid'a ne ashe ba maulidin manzo Allah ba to maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai da suka tafi wanda soyayya ta ɗebe su sai suke ganin cewa maulidin sayyidina rasulullahi a wajen su su suna tunanin maulidin sayyidina rasulullahi bid'a ne amma hasana to mu a wajen mu maulidin sayyidina rasulullahi ba bid'a ce hasana ba maulidin sayyidina rasulullahi ba sunna bane maulidin annabi farali ne faralin farilla inji malaman mu na masu koya mana karatun gida in sun jawo abu in abu mu'akkadi ne karfi ne sai ce maka faradun farilla ne to maulidin sayyidina rasulullahi farilla ne kamar yadda ka san numfashin ka ya zama maka farilla in an ce maka kana raye dolan ka zaka yi numfashi to haka maulidin sayyidina rasulullahi yake domin me ba dan komai ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wai wani mawakin sai yana cewa ya mustafal kauni min qabli nashati adamin wal kaunu lam yuftah lahu ikhlaqu ayaruhu makhluqun sana'aka ba'da ma asna ala akhlaqika al khallaq yake cewa ya zababban halitta tun kafin Allah ya halicci annabi adamu Allah ya zabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wani halitta da zai zo yanzu ya ce gashi yana son ya bi annabi muhammadu bayan yaban da Allah ya mai idan mun zo wajen maulidi mu faɗi darajojin annabi sifofin annabi kamalar sayyidina rasulullahi duk waɗannan muna yi ne domin mu ɗaukaka ba dan manzo Allah ya ɗaukaka ba kamar yanda mutanabbi yake faɗa wa wani ne yace madahtuka walakin laysa tafhiman lishiri walakin ni madahtu bikal madiha mutanabbi yake cewa na yabe ka ne dan ba dan na girmama waka na ba a lokacin da nake yaban ka dinnan ni ne nake yaban kaina shine wani mawakin manzo Allah yake cewa fa iza madahtu muhammadan bi qasidati falaqad madahtu qasidati bi muhammadi idan na yabi manzo Allah da qasida ta to ai ita ma qasidar ta wa na yabe ta da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to idan ka zo wajen maulidin manzo Allah kana zaune kana yin maulidi kaman kana yin maulidin kanka ne huwal kullu minhu al-kullu batnan wa zahiran manzo Allah shine komai daga annabi sallallahu alaihi wasallam komai ya samu idan kana yin maganar manzo Allah kaman kana yin maganar kanka ne shehu Yusuf an-Nabhani yana cewa nurukal kullu wal wara ajza'u ya nabiyyan min jau illatal kaun anta kunta walau laka ladamat fi ghaibi al-ashya' yace ya rasulullahi kai ne dalilin samuwan komai duk wani halitta da duk wani abin da Allah ya halitta wani bangare ne ya rasulullahi na haskenka da ba dan kai ba da wannan abin bai samu ba don ka zo kana maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaman kana yin maulidin kanka ne dan haka yan uwa maganar da malam Junaidu yayi abu ne wanda yake yana da kyau matasa su kula maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana da awancewan ana san annabi amma ya kamata a lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san sa yafi karfin da'awa ka luran kaji kana san annabi ka tambayi kanka wani irin so nake wa annabi saboda karka zaman to cikin wanda ake ce musu kullun yadda'i waslan bilayla wa layla la tuqiru lahu bizaka idza tabaka dumu'un min hududin tabayyana man baka min man tabaka ya zama da dole in kaji kana san sayyidina rasulullahi ka san wani irin so kake anan ne muke kokari wanda zaka ga a wannan zamanin ya zo ya ce maka kamar yanda aka ce ga wasu nan sun shige a zagagari suna daga banan su wai su ɗan annabi zalla ne ba ruwansu da wani shehi ba ruwansu da wani malami wanda zai kama kafa za su kama kafa da shi su so gurin annabi wallahi makaryata ne duk wani wanda zai ce maka wai ka tafi nabi dakaka sarkin kai dagacin angon ku ka isa ka je kofar gidansa kawai ka kwankwasa mai ko ba ka je kana san dan duka zaka sha dole sai ka kama kafa to sayyidina rasulullahi har arhansa ta yi kawai yanzu kaga mutane suna cewa wai annabi zalla su za su bi ba ruwansu da wanda zai musu tsani to sai dai ayi da kamar yanda Shehu Malazi yake faɗa Shehu Tijani yake faɗa Khalifa Zaria yake cewa sai dai in ya zama da a samu wani mutumin da yake rayuwa a doran ƙasa ya zama da tsakaninsa da duk abin da zai faɗa akan annabi babu wani channel na isnadi daga shi sai annabi duk abin da zaka faɗa baka tashi ka tsinci kanka haka kawai ka ganka sai ka ji a zuciyanka ga wani abu mai suna annabi ina son sa ba duk ƙarya kake dole akwai wanda yace maka akwai annabi ga yanayin annabi ga kamannin annabi ga yanda yake son annabi to ashe idan ka zo kace zaka tsallake duk waɗannan wasiɗan ka tafi kan annabi da kata wallahi kai kuskure dole ne a rike bayin Allah waɗanda suke sada mutane da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in gwamnan garinka sarkin garinka shugaban kasan garinka baka isa ka je ka ganshi kai tsaye baka shiga fadar sa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin wasa da wani zai zo ya yaudare ka musamman an fito da wannan da'awan ramzin da yake shine ake gane sayyidina rasulullahi da shi shine maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai ake nema a raba mutane da Shehu Ibrahim kowa sai ya zo ya ce shirafa kowa sai ya ce yanzu shirafa'u kagan kwari ya yi a ran haka a gurin mutane kagan na yi kuskure ne babba sayyidina rasulullahi ya fi karfin haka kamar yadda kuma wannan aqidar ba ta da bambanci da aqidar dan izala mai cewa ba zai yi tawassuli da manzo Allah ba shi kawai Allah zai dufa ba sai aka koyo shi aka ce mai wa anta babullahi kullum bi in atahu min ghairi kala yadkhulu annabi ne kofan Allah in ka tafi wajen Allah ba tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ranar fada Allah ta kama barawo za a koro ka to haka sayyidina rasulullahi ba ta yanda za a yi a ce za a raba ka da Shehu Ibrahim a ce wai ka sake Shehu Ibrahim ko ka sake shehinka ko ka sake malaminka ka tafi wajen annabi Muhammadu kai tsaye wallahi tallahi duk wanda ya gaya ma wannan ya raba ka da manzo Allah ya cuce ka ba kuma za ka samu isa gurin annabin ba dama shi da je bane sai yake maka kyashin karkaje to kai ma kuma kaga ya raba ka da annabi dan haka a rike bayin Allah a rike sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayin Allah nan da za su sada mu da manzo Allah a rike su sosai sannan kuma yan uwa bayan haka abinda yake faruwa a wajen maulidi na wadansu kaga an zo wajen maulidin sayyidina rasulullahi yanzu Shehu Junaidu ya gama magana a kiyaye hadarar annabi tana sallah da ni kwarai da gaske akwai bawan Allah da wani yayi mafarki al-Imam Junaid mai sunan Sheikh Junaid yana bada labari wani bawan Allah yayi mafarki da yayi mafarki babban waliyi ne bayan ya rasu tsawon shekara 200 da rasuwansa wannan bawan Allah sai yayi mafarki da shi ya gaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara taro na manyan bayin Allah taro na manyan waliyai amma shi wannan bawan Allah yana son ya shiga cikin hadarar sayyidina rasulullahi sai ya zama wani haske sai ya zo ya tare shi sai ya hada a cikin wajen sayyidina rasulullahi yanda ake taron sai da aka ce yayi shekara sama da daruruwa a yanda ake ganin sa a mafarkin yana son ya shiga ya samu ganawa da manzo Allah amma abu ya kasa samuwa wannan bawan Allah daga karshe waliyan da manzo Allah yake taro da su sai suka hadu suka ce bari su je su yi belin sa a gurin sayyidina rasulullahi sun tafi gurin manzo Allah za su yi belin sa manzo Allah sai ya ce to a shigo da shi fa da yi mai hukunci an ajiye shi manzo Allah sai ya ce laifin sa shine ya je raudar annabi Muhammadu da ya je raudar manzo Allah sai yake karanta baitin ya man bifinat bil qai azum ya khaira man bifinat bil qai azumhu fa qaba min ibihin al qa wal ukmu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afaf wa fihi al jud wal karam wannan baitin yana cewa ya mafifici ya mafi alkhairin wanda aka burna kasusuwansa a cikin kasa yake cewa raina ya rasulullahi ina fansan raina da wannan wato jikina ka da aka burne shi a cikin kasa har zuwa karshen baiti manzo Allah yace wannan baiti shi ya hana shi shiga wajen annabi manzo Allah yace dalili shine wannan baitin na wani balaraban kauye ne lokacin da yazo Madina wannan balaraban kauyen sai ya fada wa manzo Allah wannan baitin ya wanda aka burne sa cikin kasa ya wanda aka yi kaza kaza manzo Allah yace idan balaraban kauye ya ce an burna kasusuwan ma cikin kasa kai ma sai ka zo ka ce an burna kasusuwa na a cikin kasa tare da wancan balaraban kauyen da ya fada fa manzo Allah ya karbe shi har kuma ma yayi mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce annabi ya ce je ka biya ma bukatunka shi a kiyama mukamin sa kenan a wajen manzo Allah daka manzo Allah ya bar shi kuma wancan bawan Allah da ya zo maimaita wannan baitin sai da yayi shekara daruruwa yana neman ya shiga hadarar sayyidina rasulullahi dara kullun tana koran sa to yanzu ya dace a ce ana maulidi sai ka ga fito maza da mata ba ana so duk a fito amma dai kar ayi abin da zai saba wa koyarwa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma in za a ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ambace shi cikin nutsuwa ba daidai bane kaga mutum ya go zai yi kasida ko zai yi wani abu wanda wasu musamman mata suke sai kaga sun kira wana wana sun kira shehin su a durkushafa kafafuwan su duk sun cire takalmin su guiwan su a kasa kansu yana kallon kasa kaman za su yi sujada suna kiran sunan shehin su amma ana cewa manzo Allah ko sai ka ji kawai kuma kida ya tashi gigin ya tashi kuma sunan manzo Allah ya tashi da kida sunan shehin ka kuma ka durkusa ya kamata mutane su fahimci manzo Allah da'awa ta san annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamar abu bace kana dauki annabi da arha kawai ka dinga jin cewa ni ina san annabi abin yana da hatsari kwarai da gaske manzo Allah yana da girman da ya kaman ga shurafau in yi wani isti'ara daga cikin wani baitinsa wanda kullum in na ji tsikar jikina tashi yake yi yana fada akan yabon sayyidina rasulullahi yana cewa ya fi san manzo Allah akan iyalansa da ƴaƴansa ya fi san wato jakin manzo Allah akan abokansa da matansa yake cewa ban ki kan mutuncin jakin manzo Allah ce na zamo gawa ba to da irin haka ake fahimtar manzo Allah haka kuma in ka duba cikin diwanin Shubran radiyallahu ta'ala za ka ga yadda Shubran yake kawowa ina ma in zamo takalmin manzo Allah ina in zamo shan manzo Allah ina in zamanto kasan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake taka ina ma in zamanto aswakin sayyidina rasulullahi to wannan shine da haka ake fahimtar manzo Allah ta kai wa maulan mu Shubran radiyallahu ta'ala duk lokacin da ya sauka yana sauka a jirgi akwai lokacin da shi wasan sisi yace wallahi an bude jirgi kafin matattakalan jirgi ya gama sauka da shehu ya hango al-qubbatul khadra wannan koriyar kubbar ta manzo Allah wallahi shehu duro waye a cikin jirgin suka ce duk lokacin da ya ga jab koriyar kubbar manzo Allah jiji cewa yake daga kan jirgi shehu ana sauke shi yana kallon kubba da gudu yake fita shehu yana gudu suna bin sa in ka rike shehu suka ce shehu yana da wani irin karfi ne ya kai ya kawai sai dai urgar da kai saboda kawai burin sa ya ga annabi ya fi to irin san da ake so mutum yayi wa san yayi wa manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam amma ba ka zaman to irin majzubi akan annabi ba kaman wani majzubi an ce yayi zikiri yayi kawai sai ya fado ya dauka jazaban haka ne fadi an daga shi sai aka daga shi akwai fanka to ana mika shi wajen fanka sai ce jama'a fanka fanka kaga ai jazaba ba ta yi ba haka hango fanka akwai matsala akwai matsala dan haka ƴan uwa maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a girmama annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka san akan wa kake magana ka san akan wa kake magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige wasa sallallahu alaihi wasallam kuma sahabban sayyidina rasulullahi abinda zai ba ku mamaki in kuka ga yanda suke girmama annabi aka ce mata na kamanu kamatan illa waqa'at fi kaffi ahadin adin minhu manzo Allah kaki in ya kai yato yayi kaki zai tofar to yanda ka san za a ce yanda ya kake ganin gola in za a buga penalty ya tsaya yana kallon kwallon yana ganin idan zai kama to haka sabon manzo Allah suke manzo Allah yana tofarwa sai dai ta fada hannun tafin ɗayan su sai kaga ana bin sa ana faman a kwace yayi kokari ya mulke jikinsa da shi manzo Allah yana yin aski zaka ga sun ce gashin ake so a dauka a ba wannan a dauka a ba wannan a dauka a ba wannan ruwan alola manzo Allah yana yin ruwa kasa ba ta shanye wannan ruwan gaba ɗaya su suke tarewa su shanye ta kai wa sabban manzo Allah yanda suke ganin girman sayyidina rasulullahi ku tambayi sayyida umma hani idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi bawali a cikin ƙwarya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yayi bawalin ya aje tana zuwa ta shiga daki da ta nemi ruwan sha ta nema tana daukan bawalin sayyidina rasulullahi sai ta shanye bata ji alaman ciwon ko wani zarni ko manzo Allah ya shagari ya tashi ina bawalin da na ajiya nan ta ce ya rasulullahi bawali ne yace eh tace wallahi na shanye manzo Allah yace ke da ciwon ciki har abada wannan fa bawalin sayyidina rasulullahi ne taguwar manzo Allah raquman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tsere raquma wani balaraban kauye ya kawo raquman sa tana da gudu raquman nan tana gudu duk ta shige raquman sahabbai duk basu damu ba sai aka ce to su yi tsere da na manzo Allah kawai suna yin tsere sai tana neman ta shige taguwar manzo Allah sahabbai sai guri ya rude ya qatu rasulullah taguwar annaba ana ihu ana manzo Allah ya ce ya ku kwantar da hankalinku irbawu ala anfusiku kowa me ya faru za a shige taguwan ka ya rasulullah har da mai suma a cikin su saboda baya san a shige taguwar manzo Allah tsere yanzu waɗanda suke son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ira haka yanzu ya kamata a ce mu kuma yau ya zama na gurin da muke ambatan manzo Allah sai kaga mutum ya fito yayi wani irin shiga wacce ba ta da ma'ana kwata kwata yanzu a maulidin nan da ake faɗa an ci akwai waɗanda suka zaga malaci ne giga mun sun je sun yi wani irin tambari shi tambarin Allah ya ce manzo Allah wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin amma su kuma tambarin su tambarin kunama a maulidin manzo Allah to wa zaka harba kaga wannan akwai matsala wa zaka harba babban matsala ce wannan babban matsala ce kai tambarin ku na ma sayyidina rasulullahi mazari ne na rahama cewa yayi innama ana rahmatun muhudatu manzo Allah yace Allah da ya halitta sai yace wa halitta me kuke so in baku halitta duk suka gama tunanin su sai Allah yace to bari in baku abinda baku taba tunanin akwai irin sa ba sai ya dauko manzo Allah yace ga annabi na muku hadiya da shi sayyidina rasul ta kai wa rahamar manzo Allah ba ka je kai ma manzo Allah kafiri ma in ya gani yana jin tausayin sa an zo an shige da gawa manzo Allah yana ganin gawan kawai sai ya tashi kuka sai yana neman ya shedi manzo Allah sai ga hawaye sabai sai suka ce ya rasulullahi wannan gawan fa gawan bayhudi ne manzo Allah sai ce inna hannafs yace rai ne saboda tausayi irin na sayyidina rasulullahi in ya shige ya je ga kabarin kafirai ana musu azaba manzo Allah sai ya dauki tantan dabino ya sa wannan yace watakila Allah zai sassauta musu saboda albarka na to duk irin wannan rama ta manzo Allah ce kai kuma a wajen maulidin manzo Allah ka fito ka rasa tambarin da zaka yi amfani da shi sai tambarin kunama muna fadan wannan ne saboda an ce gyara kayan ka bai zama sauki ka muraba ba in ya zama da waɗansu waɗanda Allah bai wuce arziki da su shigo cikin tawagan masoya annabi da maulidin manzo Allah ba idan suna ganin aiki da wauta irin na waɗannan shi yake jawo su ƙara halaka akan halakar da suka yi da amma in ya zama na mun gyara ya zama na ba su duk abin da za su zaga su ga ba abin zagi to fa ba su da option sai dai da mana sun dawo ko dai kaso annabi ko alal aqalli in ban suka ji ba za su so sayyidina rasulullahi ba za su kama cutarwansu da sharrin bakin su su yi shiru ba su yi magana akan maulidi ba da haka ƴan uwa showman Junaid ya faɗi komai sannan kuma gashi ni dama na zo nan gurin ne domin in saurari sharu gashi nan yana nan akramakumullahu na zo nan ne don in saurare ku da wanda za mu faɗa insha Allah tabaraka wa ta'ala mun san za a faɗe shi a ninka kuma a shahid da mu zukatan mun nan a yi mana pumping kwarai da gaske a yi mana pumping a sa mana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ciki sosai muna roƙon Allah ya saka wa wanda suka shirya wannan maulidi da alkhairi Allah ya biya musu bukata albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna tawassuli da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mana duk damuwan da muke ciki Allah ya biya mana dukkan bukatu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda yake da duk wata damuwa babba ce ko karama ya santa ko bai santa ba alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mai wannan bukata bijahi Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.